from my Africa. To find on me till
Africa.
Me turn around and all the guys they go, ooh,
mama Africa.
Mama lema, mama lema, mama lema, mama lema, mama lema, mama lema.
Africa.
Da 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 da